More music at houseofsongs.com.
Bada kena keba, yarin ya bada kena keba. Itana da ken idanu usunan ta bazan fadi ba. Na ba ki rayuwata yarin ya fati shigo ba. Da kena ke kina ci bayilla ta baki juyo ba. Allah na gode ma ni ma ka bani tawa. Ya hey yarin ya,
hey yarin ya,
hey yarin ya,
hey yarin ya,
hey yarin ya.
Bayilla tawa ya do kalu da ki kuka
yarinya
da ki kuka
mai farin idanu ce ga dai an fulani itana da kenya bawa kauna ga sai fulani balle in ta yi murmushi sai in ji tatsumani
yarinya
ki zo mu je yarinya zo mu dai gida
yarinya
ki zo in nuna ki gurin unni a can gida
yarinya
mama na sara baki kai gida
yar yarinya
ki ajiye kunyar ki fulani kin jiya yar yarinya ga wani labarin masoya mai kunya farar diya masoyin na ta sun yi sabo har ma ya kai zinariya soyayya ruwan zuma soyayya ta gaskiya kullum ba su rabo da juna har sun dauka ma daya so ba ruwa ne da kai waye kuma ba shi tambaya sa inda tashi zai zo a shi so ba ya jiniya ma'ana shi so ba ya notice balle kai kariya haka nan Allah ya nufa in zai zo koda da safiya aka ce shi so ga manjini kamar da ruwa a rariya kaga ruwa a rariya da dai an zuba shi zai kubce haka ne zance na gaskiya shi ma so hakan yake kamar an jefa kibiya zai san gurbi ya dan tsaya kuma bai ya duba kwalliya shi babu ruwansa in ya sauka komai in kai kabiya muna tabbatu na soyayya kar ai so da kariya kai kome ma za ka yo in za ka yi kai gaskiya gaskiya dokin karfe karfan ma bakin karfe dai karke ta kai dace komai taka ja kabiya yadda da ni kin jiya zance nai na gaskiya so ki jike karfulani na dau aniya ta kariya ke na kira zinaniya komai kika so ki tambaya yau kin zama sarauniya kin cirtu ta ke nake nuna wa babu tankiya in sarauniya
yarinya
ki zo mu je yarinya zo mu dai gida
yarinya
ki zo in nuna ki gurin unni a can gida
yarinya
mama na za ta yi sara baki kai gida
yarinya
ki ajiye kunyar ki fulani kin jiya yarinya
More music at houseofsongs.com.